doya wasu gani ya ni ya da guli
tare da lalalu ho ayirni mutakarawa wasu gani ya masoya wasu gani mafike da rawa
a shini da sharin sharira sai da ka babu jira zuciya ba ta bara karkisa ni jodara idan na zo babu jira ni da ke ba ta bara ban guri dan Allah ban guri da bige da rawa sabu zanti kankana mai arga na ce in yan yore
sabu zanti kankana mai arga mu ce in yan yore
shukara bagi bagiro akwai ranar barna wake zai bambaro yana faman tauna ranar huda da kuskuru zai cika gona yana alkunya ya aro kayan gona Dirbu soci kallitin naka yana shirin in yan yore
sabu zanti kankana mai arga mu ce Wasu gani mafike da rawa alalan aliyu wasu lafa